sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 11 ga watan Maris kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai
to Hanifa Amurka ta gargadi Rasha kan abinda wasu masu lura da al'amura suka kira manyan laifuka na yaki da sojojin Rasha ke aikatawa a Ukraine Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden zai yi shelar cewa Amurka da kungiyar tarayyar Turai da kungiyar G7 za su soke matsayin Rasha na kasar da aka fiyewa alfarma a fannin cinikayya saboda mamaye Ukraine da ta yi. Sannan kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zama na gaggawa a yau din nan Juma'a kan zargin cewa Rasha ta sa samar mata da makaman guba a Ukraine.
To kanan labaran kenan. Bayan kashi na farko na labarin duniya za a ji yadda wata kungiya da ke raya al'adu a garin Jos dake arewa maso tsakiyar Najeriya AfricaFash ta shirya bikin nuna kayan kawa da madinka a jihar Plateau ke hadawa ana ci gaba da bude wasu hanyoyin mota ga matafiya a jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya bayan shekaru suna rufe sakamakon rikicin Boko Haram sai kuma jamhuriyar Niger inda ofishin jakadancin Amurka a kasar ya shirye wani taron masu ruwa da tsaki a fannin tsaro domin duba irin rawar da mata ke takawa wajen samar da tsaro a kasar da yake yammacin Afrika kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafi da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya
Assalamu alaikum masu saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran Amurka ta gargadi Rasha kan abinda wasu masu lura da al'amura suka kira manyan laifuka na yaki da sojojin Rasha ke aikatawa a Ukraine Jiya Alhamis jami'an Amurka sun ce Rasha na ta bakin su komawa ga dabarar yaki ta yin rugurugu da wuraren jama'a a Ukraine A daidai lokacin da aka kasa cimma wani abu a tattaunawar da ake yi tsakanin bangarorin biyu. Mun ga rahotanni masu tushe na hare-haren da ake kaiwa kan farar hula da gangan, waɗanda a mizanin Majalisar Dinkin Duniya ka iya zama manyan laifuka na yaƙi, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price, ko da yake bai zargi Rasha kai tsaye da aikata manyan laifukan ba. Yanzu a bayyane ke cewa shirin shugaban Rasha Vladimir Putin na kama Ukraine cikin gaggawa ya citira a cewar Price game da mamayar da aka yi mako biyu yanzu saboda haka yanzu ya shiga wata dabara ta ruguza wuraren jama'a saboda ya kashe gwiwar mutanen Ukraine wanda wani abu ne da ba zai iya yi ba Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden zai yi shelar cewa Amurka da kungiyar tarayyar Turai da kungiyar G7 za su soke matsayin Rasha na kasar da aka fiyewa alfarma a fannin cinikayya saboda mamaye Ukraine da ta yi. Wannan bayanin ya fito ne daga wata majiya wadda ta buƙaci a sakai sunanta. Majiyar ta ce kowace ƙasa za ta aiwatar da irin nata tsarin ne soke wannan alfarmar da ake ma Rasha. Zai baiwa Amurka da kawayenta damar saka haraji kan kayan Rasha wanda hakan zai dada ware tsarin tattalin arzikin Rasha a matsayin martanin mamayar da ta yi wannan matakin da Biden ya dauka na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun karin matsin lamba daga manyan jam'iyyun Amurka biyu na a soke wannan alfarmar da hukumanci ake kira hulɗar cinikayya ta dindindin da Rasha Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya yi kiran Amurka da kawayenta da su dau wannan matakin kan Rasha a wani jawabin da ya yi ma Majalisar Dattawa da ta wakilai a ƙarshen mako. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zama na gaggawa a yau din nan Juma'a kan zargin cewa Rasha ta sa a yi mata makaman guba a Ukraine wanda dama a baya an nuna shakku kanta game da batun makaman na guba lokacin da aka yi wani zama kan Syria Jiya Alhamis, Rasha ta zargi Amurka da daukar nauyin wani aiki na kirkiro makaman guba a Ukraine. Kasar da dubban sojojin Rasha suka far mata tun daga ranar 24 ga watan Fabrairu. Da Amurka da Ukraine sun karyata wannan zargin, inda har Amurka ke cewa wannan alamomi ne da ke nuna cewa tayu Rasha ta yi amfani da makaman guba nan gaba.
Kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotannin namu na farko, wanda zai kai mu garin Jos, inda wata kungiya da ke raya al'adu a garin Jos dake arewa maso tsakiyar Najeriya, Africa Fash, ta shirya bikin nuna kayan kawa da madinka a jihar Filato ke hadawa a yunkuri na nuna duniya, nuna wa duniya hazikan madinka na jihar, da kuma hada mabiya addinai da kabilu daban-daban domin bunkasa zaman lafiya da hadin kan al'umma. Ga Ilyasu Kasumu da karin bayani a wannan rahoton da ya hado mana daga garin Jos.
Wannan shine bikin fasahar tsarawa da dinka suturu na farkon shekara da Africa Fash ya shirya a unguwar Refill Jos ta Kudu, arewa ta tsakiyar Najeriya. Wannan kuma shine karo na farko da ake shirya irin wannan biki a kan titi, wato a dandali bainar jama'a, wanda injiwan da suka shirya bikin sun yi haka ne domin su isar da sakon zaman lafiya da hadin kan al'umma, musamman a Jos din, birnin da ya sha fama da rikice-rikicen kabilanci da addini.
Basically it's to promote love and unity.
Wannan mun shirya shi ne don ƙara danƙon soyayya da haɗin kai a tsakanin mutanen garin Jos. Saboda yawancin mutane da ke wajen garin Jos suna ganin cewa babu abin da ke faruwa a Jos face sai rikici da ganin hanjin juna, saboda irin abubuwan da suke gani ake saka a shafukan zumunta. Amma ɗan shekarun nan muna so mu nuna wa mutane ba haka ba ne. Idan ka duba nan, muna da yare da addine daban-daban a nan dandamalin.
Madinka da dama mazauna Justin da kewaye da ma wasu jihohin arewacin Najeriya sun zo sun samu damar nuna fasahar su.
Dama ba abu haka, amma yanzu da aka kawo abu haka, yanzu mutane da yawa kowa na so zai nuna bai wanda Allah ya sa a jikinsa a irin abu haka. So wannan ya kamata ya ci gaba da mutane da yawa, za a nuna ma duniya ga abin da Allah ya bamu.
This is the first time it's happening.
Wannan shine karo na farko da aka fara abu haka a arewacin Najeriya. Saboda yawanci a cikin ɗakin taro ake yi. Gaskiya yayi masu ɗan kyau da ban sha'awa.
Dream na shine in Queen Mikambel, Musa ita Queen of the Runway ne. So kuma like ina kallon su videos nata, ina so inda tana tafiyanta, kuma ina so in fita.
Some of this use the models you're seeing there.
Yawanci matasan nan masu tallata sutura mun dauko su ne daga angwanni don mu dauke hankalin su ga barin abubuwa kamar irin su shaye-shaye da sauran abubuwan da bai kamata ba, kuma suna jin dadin abin da suke yi anan. Amma matsalar kawai ba ma samun tallafi, shi yasa muke kira ga ma'aikatu masu zaman kansu, gwamnati da masu hannu da shuni da su shigo su sa hannu.
Harkar tsarawa da dinka sutura yana da samun haɓaka a nahiyar Afirka, inda cikin 'yan shekarun baya-bayan nan madinkan nahiyar ke samu su baje kolin suturunsu da irin fasaharsu a manyan biranen duniya irin su New York, Paris, Milan da London. Daga Jos, Nigeria, Ilyasu Kasumu, taskar VOA.
A gaida Ilyasu. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
Premier China Li Qiang yau Juma'a ya kira halin da ake ciki a Ukraine mai tsanani, sannan yayi tayin taimako daga China ta bangaren shiga tsakani don a samu zaman lafiya a yayin da ya ci gaba da kin sukar Rasha. China ta fi raja'a ga Rasha a wannan rigimar, wadda ta kita kira yaki ko mamaya, Amurka na zargin China da taka rawa wajen yada labaran ƙarya da ke fitowa daga Rasha. China ta yi tayin taimakawa wajen shirya tattaunawa tsakanin bangarorin biyu, ko da yake ba ta da sanayya sosai wajen taka irin wannan rawar, kuma da wuya a mata ganin marar goyon bayan wani bangare a wannan rigimar. Yayin da aka yi shekaru 11 ana yakin Siriya, yau Juma'a sakatare jara na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ya zama wajibi a daure a cimma jituwa ta hanyar siyasa. Ba za mu iya kasa taimako mutanen Siriya ba, dole a tsaida wannan yakin, a cewar Antonio Guterres a wata takardar bayani. Ya kara da cewa dole ne a mutunta dokokin jinkai na kasa da kasa. Shugaban Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga dukkan bangarorin da su shiga abin da ya kira tattaunawa mai ma'ana a tsarin da Majalisar Dinkin Duniya ta bullo da shi na warware rikicin a siyasance. An yi rugurugu da birane, sannan an lalata madafun ci gaba tun bayan da gwamnatin Siriya ta fara murkushe wasu kananan yara da suka rika zana abubuwan nuna bijirewa ga gwamnati a jikin gine-ginen makarantu a Dara na kudu maso yammacin kasar a shekara ta 2011. Dubban yan gudun hijira a kasar Indonesia na samun kansu a yanayi na rashin amfana da hidimar gwamnati ta fannonin da suka hada da zirga-zirga da sayayya saboda wani tarnaki a tsarin aikin gwamnati da ya hana su iya tabbatar da cewa sun yi rigakafin cutar COVID-19. Indonesia dai kasa ce da ta zama tamkar zango ga yan gudun hijira kimanin 13,375 waɗanda fiye da rabin su daga Afghanistan suke, sabanin wasu kasashe da ake tsugunar da yan gudun hijira a sansanoni. A Indonesia yan gudun hijira na iya zirga-zirga gaban su gadi, kuma suna iya amfana da sauran abubuwan more rayuwa da gwamnati ke samarwa. A shekara ta 2020 kasar ta kaddamar da abin da ta kira Pidula Lindugi, wata manhaja ta gano waɗanda suka yi mu'amala da masu ɗauke da cutar COVID-19 da baiwa 'yan unguwa da suka yi rigakafi damar amfana da abubuwan more rayuwa da na sufuri.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Wannan karan za mu nufi jihar Borno, inda za a ji tattaunawa da mai martaba Shehu Dikwa kan ci gaba da bude wasu hanyoyin mota ga matafiya a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya bayan shekaru suna rufe sakamakon rikicin Boko Haram. Mai martaba Shehu Dikwa Alhaji Ibrahim ya shaidawa Husaina Muhammad cewa matakin bude hanyar zai farfado da harkokin tattalin arziki a yankin.
Alhamdulillah, yanzu a jika Allah da jikin ikonsa mun samu zaman lafiya kuma ta bangaren mu na jika gafe daga ka samani yanzu daga Maiduguri zaka tashi zuwa jika da motonka ko da motocin irin na passenger by escort daga Maiduguri har mafa har zuwa jika zaka je zaka da lafiya. Kuma gaskiya yayin tsoro ta wannan bangaren mu na su ma gaskiya sun yi kokari ga Allah ya ba su iko. Yanzu haka alhamdulillah ba mu da irin rikicin da da mun gani, yanzu komai yayi kyau, komai yayi sauki insha Allah. Da yake ba bude ga kasuwanni ba, musamman ma kasuwan dabbobi, to gaskiya abun ya dame mu. To yanzu shine muna roƙon gwamnati na federal da na jiha insha Allah gwamnatin mu yayi kokari kwanakin ba yayi magana da yaje ya bude hanyar ba ma zuwa banki, mu ma yayi mana alƙawari zai zo zai bude mana hanyar jikwa zuwa Gamboru insha Allah. In ya bude mana hanyar jikwa zuwa Gamboru har zuwa Kamerun insha Allah kasuwan namu zai bunkata zai karu. To gurin yan Boko Haram nan daga cikin ga misali yanzu yan da Boko Haram nan duka ya yamu ne dukokin mu kanyen mutane mu ko daga ina ga su dan adam dama dan adam kowa akwai hanyar da Allah zai garke shi. To wannan jirafta ne daga wajen ga Ubangiji Allah ga abin da aka yi. Yanzu soda kunsu sun yi niyya ga sun ce za su yi tuban ai da ba mijin da tafiya da kin mu in ka duba mishi ko me ne jinnika zai jafe maka bale mu duk muna da to ya ne za a ce dan adam ya je yayi wani banna kuma Allah ya bashi basira ya shiga hankalinsa zai ce zai zawo zai zo zai sunashin da mutane ya zamu jizo insha Allah ni kam tawaje ne kam police da gwamnatin jihar Borno ka dauka gaskiya yayi mana kyau don ba da wannan ba bai samu ni zamu samu nasara kamar yadda yanzu zuma mun nan ba abinda zan ga al'umman na jihar Borno da muhimma in ga Najeriya gaba daya ubangiji ko wani addini ga kanai Allah bai ki a tuba a zauna da mutane ba dama a cikin alkurani Allah yayi ga magana aujeji da yawa akan ai ga kuriya juna takuri da yake ba kai ne ka tsalake tun gaba in kai takuri yadda alkurani yana fada insha Allah na yarda na imani kai da an yi ma ba dadi ga wanda yazo yayi ma tuba duk Allah shine zai ba ku basira da fahimtar juna da zaman lafiya mu je kurin mu yi takuri kamar bunda aya faru mana nan ko me zaka yi an kashe ma ya babanka matanka yaran kwajikun an kashe ma tukiya to mun ba kai gafuri ba aina zaka samu waye sai faka
mai martaba shehun jikwa kenan Alhaji Ibrahim Umar sai kuma jamhuriyar Niger inda ofishin jakadancin Amurka a kasar ya shirye wani taron masu ruwa da tsaki a fannin tsaro domin duba irin rawar da mata ke takawa wajen samar da tsaro a kasar dake yammacin Afirka kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Yusuf Abdullahi ya aika mana daga Yamai
kwanaki dai uku ne matan na Niger masu sakaki suka kwashe suna gudanar da wannan taron a birnin Yamai na nazarin irin kalubalen da suke fuskanta a fannoni daban-daban kamar a cikin iyalansu da zamantakewar su tare da al'umma da kuma guraren ayyukan su bawshin jakadancin kasar Amurka Niger shine shirye taron
ana so mu ga cewa cikin kokari wanda ake na zamantakewa cikin kasar Niger ana ba su dama su ma suna kawo ta su sai iyawa basu lalle ina tunanin cewa yadda watakila namiji zai kula da wasu matsaloli mace za ta kawo wata hikima wanda wannan matsalar za ta tarbe ta da wata hanya watakila ba to wannan shine muke so mu gani kenan a hada karmi da karmi a ci gaba
taron ya kuma bada muhimmanci game da irin rawar da mata masu sakaki ko jami'an tsaro za su iya takawa wajen samar da tsaro a jamhuriyar Niger
ɗan komu mata na kowane su gane kasa tana bukata da su kuma dole a gama aiki tare da mu tunda akwai wani guri in aka tashi inda mace ko da da yake maza suna faɗin suna cewa yake hankalin mace kaɗan ne akwai shawara da muke iya bada dan a samu a cimma guri da yawa a kan fanni iri-iri yanzu a fannin ana ne yanzu ai kuna ganin da mun kai lokacin da yanzu akan tsaro na aka ce an kama miyagun mutane mata muna da matan da za su iya zama su shaurare su suna iya zuwa mata su je su shiga cikin bincike na samu rahoto iri-iri wanda zai iya kare kasanmu kenan kan tsaya a nan wurin abu da yawa za mu iya gama a yi tare da mata
a ƙarshen wannan taron matan jami'an tsaro na Niger sun ba da shawarar shirya babban taron muhawara da zai hada mata masu sakaki na kasashen duniya domin tattauna kan irin kalubalen da mata masu sakaki ke fuskanta a kasashen duniya tare da dokar matakan bai daya Yusuf Abdullahi Daskar BUE daga Niamey jamhuriyar Niger
a gaida Yusuf Abdullahi yanzu kuma ga shirinmu na gaba
jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka Majalisar Dokokin Amurka ta amince da aikawa da Ukraine tallafin da ya haura dala biliyan 10 a wani mataki da mambobin majalisar na bangarorin Democrat da na Republican suka dauka don nuna adawa da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine yau kan wannan batu shirin zai mai da hankali a kai sunana Mahmud Dalo madalla to Amurka za ta tura biliyoyin daloli na kayayyakin agaji da na soji ga Ukraine. Kudaden da suka haura wanda ma fadar gwamnatin Amurka ta White House ta nema. Majalisar ta cimma matsayi ce bayan da aka kwashe wani tsawon lokaci ana muhawara. Bayanai sun yi nuni da cewa wannan shine mafarin tallafin da Amurka za ta baiwa kasar ta Ukraine. Wacce shugaba Vladimir Putin ya farwa ba tare da tatakale shi ba.
I think the world has to respond and help these refugees and
Dan majalisar wakilai Adam Schiff na bangaren ƴan Democrat kenan yake cewa na ga ya kamata duniya ta kaiwa ƴan gudun hijirar dauki mun kuma rungumi wannan ragama a matsayin mataki na farko a irin tawa fahimtar tallafin zai iya kaiwa dala biliyan 12 wanda zai agazawa bangaren tattalin arzikin kasar fannin soji da kuma bangaren tallafawa jama'a amma dai akwai ƙarin da zai biyo baya
billion dollar package that will provide economic military and humanitarian support but there will be more to come
to hakan dai na faruwa ne a daidai lokacin da kasar Poland ta sanar da cewa za ta tura jiragen sama na yaki kira MiG-29 inda har ta yi wa Amurka ta yin ko za a aika da jiragen ta halin dakarunta ta inda ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce a kai kasuwa Yan majalisun sun kuma nuna damuwa kan yadda ake samun tsaiko a shirye-shiryen da ake na aikawa da kayayyakin yakin. Senator Ben Cardin, ɗan jam'iyyar Democrat ne a majalisar dattawa.
There is strong agreement by Ukraine with the defensively.
Yace akwai kokarin matsaya da aka cimma kan yadda za a aikawa da Ukraine makaman da za ta kare kanta. Mun kuma cimma wannan buri. Kawayenmu ma sun yi hakan a nasu bangaren, wasu kasashe ma haka. Mun kuma takar wargani wajen ganin mun aika da waɗannan makamai da suke bukata. A dalilin haka nake mamaki yadda har yanzu ake samun jinkiri wajen aikawa da jiragen zuwa Ukraine. Saboda shugaba Zelensky ya faɗa ƙarar cewa yana bukatar su.
President Zelensky has made it clear he needs it.
To wata babbar jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa wa 'yan majalisar cewa wannan mamaya da Russia ta yi wa Ukraine. Ta jefa al'ummar kasar ta Rasha cikin mummunan yanayi, lamarin da ya shafe ci gaban da kasar ta samu tsawon shekaru 30. Victoria Nolan, ma'aikaciya ce a ma'aikatar harkokin wajen Amurka.
As Putin tries to reduce Ukraine to rubble, he is also
Ta ce yayin da Putin yake kokarin gurgaza Ukraine, kada ya manta cewa yana mayar da Rasha tamkar gidan kurkuku. Katunan cire kuɗi na ATM duk sun daina aiki, kayayyakin abinci da na fasaha da ake shigar da su cikin kasar suna karewa. Sannan an hana 'yan jarida yin walwala a daidai lokacin da hukumomin kasar suke tatse kudaden baitulmalin kasar suna yaki da su. Duk da cewa matakin katse sayan man Rasha zai yi tasiri mara daɗi a kan Amurkawa, 'yan majalisar daga ɓangarorin 'yan Democrat da na Republican sun yi na'am da sanarwar da Biden ya yi. Senator Richard Blumenthal, ɗan jam'iyyar Democrat ne a majalisar dattawan Amurka.
Americans are willing to make sacrifices to support.
Yace Amurka a shirye suke su tarwatar da kansu wajen nuna goyon baya ga jarumta da 'yan Ukraine suka nuna wajen kare tsarin demokradiyya. Hakan kuma yayi daidai da irin muradin Amurkawa. Saboda irin tarihinmu. Sai dai abu muhim shine matakan da zamu iya dauka wajen rage tashin farashin mai.
The spiral upward of gasoline prices.
To sai dai duk da haka 'yan majalisar sun jaddada cewa duk da goyon baya da Amurka ke nuna wa Ukraine, hakan ba zai kai ta ga tura da karanta kasar ba. Mitch McConnell shine shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa.
I don't think any NATO country, certainly not ours, is prepared.
Yace ba na tsammanin wata ƙasa a ƙungiyar tsaro ta NATO. Ta shirya wa tunkarar Rasha kan wannan takaddama da Ukraine. Ana nesa ran a ƙarshen makon nan majalisar dokokin Amurkar za ta amince da wani kasafin kuɗi da gwamnati za ta kashe wanda zai kunshi kudaden da za a tallafa wa Ukraine ɗin. To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka wannan makon sai wani makon kuma idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Catherine Gibson da Julie Letters Gresham da ta taimaka wajen hada wannan shiri. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Za mu fara ne da sakon Bilkisu matar Garba na Hali unguwar Dogon Rini Kamba da Aisha Salihu Fana. Wadanda suka ce yanzu dai mu ɗan arewacin Najeriya babu wani ɗan siyasa da zai sake yaudaran mu ta kabilanci ko addini da sunan a zabi wani. Fatan mu a kowane yanki shugaban da zai tsaya wa al'umma Allah ya hada mu da shi a zaben 2023. Sai sakon Sani Muhammad Chindo unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Wanda ya ce kaicho kashe sojoji 19 da wasu ɗan bindiga suka yi a wani hari da aka kai kan ayarin motocin mataimakin gwamnan jihar Kebbi. Abin bakin ciki ne. Ya Allah muna roƙonka ka kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da take ba mu tsoro a ƙasar mu Najeriya. Amin summa amin. Assalamu alaikum muryar Amurka. Fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan ku. Hakika matakin da gwamnatin kasar mu Najeriya ta dauka na hana ƴan kasar ta shiga yaki a tsakanin kasashen Russia da Ukraine yayi daidai. Domin sulhu ya kamata a baiwa muhimmanci saboda sulhu alkhairi ne. Wannan sakon ya fito ne daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban yayi sabon gida da Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa. Sai kuma sakon Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe wanda yace assalamu alaikum VOA Hausa. Kin jaran wani sashi na sabon dokar zaben da ƴan majalisun dattawan Najeriya suka yi abin ayaba ne matuƙa domin matakin ci gaba ne ga tsarin demokradiyya da kuma nuna wa ƴan Najeriya cewa ƴan majalisun dattawan ba ƴan abiyari ma sha kiɗa bane. Sakon ƙarshe ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta wanda yace muna fatan matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta dauka na haramta cinikin kayan gona kai tsaye tsakanin baki ƴan kasashen waje da kuma manoma na cikin kasar an yi shi ne da kyakkyawan niyya kuma ya zama manoma za su fi amfana da wannan mataki ba wai gwamnati ta dauki wannan mataki bane domin kashin kanta na ƙara samun kudaden haraji.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Amurka ta gargadi Rasha kan abinda wasu masu lura da al'amura suka kira manyan laifuka na yaki da sojojin Rashar ke aikatawa a Ukraine. Jiya Alhamis, jami'an Amurka sun ce Rasha na ta bakin su komawa ga dabarar yaki ta yin rugurugu da wuraren jama'a a Ukraine a daidai lokacin da aka kasa cimma wani abu a tattaunawar da ake yi tsakanin bangarorin biyu. Yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden zai yi shelar cewa Amurka da kungiyar tarayyar Turai da kungiyar G7 za su soke matsayin Rasha na kasar da aka fi yi wa alfarma a fannin cinikayya saboda mamaye Ukraine da ta yi. Wannan bayanin ya fito ne daga wata majiya wadda ta buƙaci a sakai sunanta. Majiyar ta ce kowace ƙasa za ta aiwatar da irin nata tsarin ne soke wannan alfarmar da ake ma Rasha. Zai baiwa Amurka da kawayenta damar saka haraji kan kayan Rasha wanda hakan zai dada ware tsarin tattalin arzikin Rasha a matsayin martanin mamayar da ta yi. Wannan matakin da Biden ya dauka na zuwa ne a daidai lokacin da ake samun ƙarin matsin lamba daga manyan jam'iyyun Amurka biyu na a soke wannan alfarmar da hukumance ake kira hulɗar cinikayya ta dindindin da Rasha. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zama na gaggawa a yau dinnan Juma'a kan zargin cewa Rasha ta sa a yi mata makaman guba a Ukraine wanda dama a baya an nuna shakku kanta game da batun makaman na guba lokacin da aka yi wani zama kan Syria.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda yayi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie El Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa ke maku fatan alheri. Bissalam.